wa salli kenan da karabe mana
wa amma kulu sallallahu alaihi wa sallam fi wafa'i
amma halayen annabi sallallahu alaihi wa sallam wadan cika alƙawari
wa husnul ala
da kyakkyawan alƙawari
da
sadar da zumunta alqadi abu amir ya zantar da mu shine muhammad dan isma'il da karatu ma zane agun sa malami na ne
ala hadathana abubakar
yace abubakar ya zantar da mu shine muhammad dan muhammadin
ala hadathana abu isa
yace abu ishaqa mai sai da igiya ya zantar da mu
ala hadathana abu ma
yace abu muhammad dan nahasu ya zantar da mu
ala hadathana
yace ibnu arabi ya mana hadisi
ala hadathana
yace abu dauda sahibu sunan ya zantar mana
ala hadathana
yace muhammad dan yahaya ya mana hadisi
ala hadathana
yace muhammad dan sinanin ya zantar mana
ala hadathana ibrahim
yace ibrahim dan dahmana ya zantar mana daga budailu shi kuma daga abdul karim dan abdullahi dan shaqiqin daga babansa abdullahi shi kuma daga abdullahi daga abul hamsai yake cewa
bayatun nabiy sallallahu alaihi wasallam bayyin
mun yi ciniki da annabi sallallahu alaihi wasallama da wani ciniki tun gabanin aiko shi sai zama akwai abin da ya rage zan kawo masa sai ne wa annabi sallallahu alaihi wasallama alƙawarin zan zo masa da ita a bigiran sa to sai ko na manta sannan sai na tuna bayan kwana uku sai na zo sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallama bai bagurin ba sai manzon Allah ya ce ya kai wannan saurayi kaji kaka tsananta gare ni ina nan wato kwana uku ina jiran ka an kawo daga Anas dan Maliku annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan an zo masa da hadiyya sai ya ce ku tafi da wannan hadiyya zuwa gidan wanci domin kawar nana Khadija ce kuma ta kasance tana son nana Khadija an kawo daga na isha Allah ya kare yadda gare ta take cewa ban taɓa kishi kan wata mata ba irin yadda nake kishi kan nana Khadija saboda abin da nake yawan ji annabi yana ambatanta sha'anin da lamarin annabi yakan yanka tunkiya sai ba da ita hadiyya izuwa ƙawayen nana Khadija wata rana ƴan'uwan nana Khadija ita ce Halatu ya kowai ludu ta kawo ta nemi izinin shigowa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya karsa shi gare ta wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sai zaki fuska gare ta ya kyautata zance gare ta ya kyautata tambaya gare ta yayin da wannan baiwa Allah ta fita sai manzon Allah ya ce wannan baiwa Allah ta kasance tana zuwa mana a lokacin nana Khadija kuma hakika kyakkyawan alƙawari yana daga cikin imani shashin malaman hadisi sun sabanta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi ya kasance yana sadar da abota zumunci na sa ba tare da ya zaɓe su amsa wanda yake mabibici daga gare su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada hakika alayen baniwa ne su ne haka madan asi ba waliyena ba ne sai dai suna da wani wato zumunta da muke tare da ita annabi ya ce zan dansa sata da danshinta hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da umamatu wato jika sa ce yar yasa nana Zainabu Allah ya kare yadda gare ta annabi yana daukan ta fa sawiyayen sa amma in yazo yin sujjada sai ya ajiye ta idan zai tashi tsaye ku sai ya dauke ta an kawo daga fi katatul ansari
wafada wafdun lin najashi
wasu baki na girma annabi najashi sun zo don annabi sallallahu alaihi wasallama
qaman nabi sallallahu alaihi wasallama ya kudu
mu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi da kansa ya nemi su hidima
qala lahu ashabu
sai sahabban sa suka fada gare suka ce ya rasulullahi min isan maka
qala
sai manzon Allah ya ce
innahum kanu li ashabina mukrimin
ai su wayannan sun kasance masu girmamawa ne ga sahabbaina kuma ni ma ina so ne musu sakayya kan wannan girmamawa da suka yi wa sahabbaina yayin da aka zo da ayyuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ta shayewa ita shema'u a cikin riwayatun nan na hawazina ta sanar da shi cewa ita ce nana shema'u to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mata mayafinsa yace da ita idan kin so ki zauna a gurina a bakarramawa a basu ko ko miki goma ta arziki ki koma zuwa ga mutananki sai ta zaba da koma zuwa ga dangin nata sai manzon Allah ya mata goma ta arziki Abu Dufaili shine Amir dan Wasilata ya fada yace naga annabi sallallahu alaihi wasallama ina mai yan shekaru yayin da wata mata ta fuskanto hasir zo kusa da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shimfida masa mayafinsa sai ko ta zauna a kansa sai ya ce wannan ku wace ce sai suka ce a mahaifiyarsa ce wadda ta shayar da shi an kabo daga Amr dan Sa'ibu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zaune a wata rana to sai babansa na shayarwa ya zo sai annabi sanya masa shashin tufafin sai zauna a kai nasa sannan sai ga mahaifiyarsa ta zo ta shayarwa sai sanya mata ɗaya ɓangaren na tufafin nasa sai ko ta zauna a kai nasa sai ga ɗan uwansa mai suna Abdullahi na shayarwa ya zo to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya zauna da shi nan gaba gare shi hajjiga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aiki izuwa ga Suwaiba bararren ta Abu Lahab wata ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallama yana aika mata da kyautai da kuma tufafi yayin da ta rasu sai manzo Allah ya tambaya ce wane ne ya banzu daga cikin yan uwanta sai aka ce babu kowa ya bu a cikin hadisin nana Khadija Allah ya kare yadda gare ta cewa nana Khadija ta faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kai bishara na rantsi da Allah Allah ba zai tabar da kai ba har abada domin kana sada zumunta kana ɗaukan nauyi kana yin tsururi ga marashi kana yin garar baki ga baki da suka zo maka sannan kana yin taimako a samu sifu na gaskiya fasali kenan da ka rabe mana wato wannan sifofi da aka faɗa wanda wato nan Khadija take gaya wa manzon Allah wanda warakatu an-nawfalin shi ke faɗa wa annabi a cikin sahihul bukhari hadisin farko cewa kai bishara ya rasulullahi Allah ba zai tabar da kai ba har abada saboda ga abin da kake yi na farko dai kana sada zumunta sannan kana daukar nauyi na al'umma sannan kana yin tsururi dan taimakon marashi sannan kana yin garar baki idan suka zo ma sannan duk wata musifa idan ta auku kana iya kokarin ka na taimakawa to wannan kafin annabta ne to shine malamai suka tabbatar da cewa duk mutumin da ya dauki wayannan dabi'u ya lazunta a tare da shi to Allah ba zai tabar da shi har abada domin wannan tun kafin annabta musulunci kuma da duk sai tabbatar da su suna cikin makarim al-akhlaqi Allah ya ba mu ayyukan kwaikwaitawa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin
amma
kaga kankan da kai na annabi sallallahu alaihi wasallama tare da girman daraja ta sa da kuma daukar darajar sa
kana ashadda na nasi tawadu.
Annabi ya gabance shi yafi kowa taukankan da kai.
Wa hum kibara.
Yafi kowa to yafi kowa rashin girman kai.
Wa zuka annahu kubira.
Ya ishe ka dai an bawo Annabi sallallahu alaihi wasallama zabi ko dai ya zama Annabi sarki.
Aw nabiyan abda.
Ko kuma ya zama to Annabi bawa.
Tara an yakuna nabiyan.
To sai ya zabi ya zama to Annabi bawa. To a wannan lokacin sai malaika Isra'il ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama aji ga Allah ta'ala ya baka sawar tawaruun da kai gare shi cewa kai ne shugaban yayin Annabi Adam ranar kiyama sannan kuma kai ne farkon wanda kasa za ta kece gare shi sannan kuma kai ne farkon mai ceto Abul Walid dan Awwadu ya rantar da mu shine malamin furu'a Allah ya jin kai gare shi daga sunan da ne a gunsa malami na ne a gidansa a cikin garin Kurduba shekara ta 507 yace
haddathana Abu Ali ibn al-Hafiz
Abu Ali ibn al-Hafiz ya mana hadisi
haddathana
shi kuma yace Abu Umar ibn Abdul Barr ya zantan mana shi kuma yace Ibn Abdul Mumin ya mana hadisi
haddathana
shi ma yace Ibn Dasas ya mana hadisi
haddathana
yace Abu Dawud sahibu sunan ya zantan mana
haddathana Abu Bakr
yace Abu Bakar dan Abi Shaybata ya mana hadisi
haddathana Abdullah
yace Abdullah dan Numairin ya zantan mana shi kuma daga Misaru daga Abil Ambasi daga Abil Adabasi shi kuma daga Abi Marzukin daga Abi Galibin daga Abi Umama Talbahili Allah ya yarda da shi yace
faraja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawakkian
ala asan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito gare mu yana mai dogaro akan wani sanda sai muka tashi ga annabi dan girmamawa to sai manzon Allah yace
la taqumu kama taqumu la ajimu
yace kai ko dinga tashi irin yadda bai bayi suke tashi
ajimu baduhum bada
sana girmashin sai yana girmama shashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yace kada dai ni bawa ne
akulu kama yakulu la
ina ci irin yadda bawa yake cin abinci na kuma zama irin yadda bawa yake zama
kana sallallahu alaihi wasallama yarkabuni ma
annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hawan jaki yana kuturtawa a bayan sa yana zuwa gaida miskinai yana zama da talakawa yana amsa kiran nan na bawa annabi sallallahu alaihi wasallama yana zama tsakanin sahabban sa yana mai cudanya da su duk inda majalisi ya cike da annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ya zauna ya bu a cikin hadisin sayyidina umaru daga annabi sallallahu alaihi wasallama ka ku tsarci a cikin yabona ku tsaitare iyaka irin yadda nasara suka yi haka ga annabi Isa ɗan na Maryamu annabi ya ce hakika ni bawa ne ku ce bawan Allah ne kuma manzon Allah ne an kawo daga Anas dan Maliku Allah ya kare yadda gare shi cewa wata mata wanda akwai wani abu a tare da ita ta bo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai take cewa ya rasulullahi inna da bukata gare ka Anas kala sai manzon Allah yace ki zauna ya ke mahaifiyar wanci a cikin kowace hanya ta Madina kika so zan zo in zauna gare ki har sai kin gama faɗar bukatar ki kala yace sai ko ta zauna sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna ya zuwa gare ta har sai ta gama biyan bukatar ta sai da Anas dan Maliku yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana hawan jaki yana amsa kiran nan na bawa ran da aka yakin nan na bani Quraizata annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan wani jaki an masa kama zuru da wata igiya ta kaba akwai ta shi aka yi nasa kala yace
wa kana yaj'a
annabi sallallahu alaihi wasallama ya kazanci ana kiran sa zuwa gura sannan ta sha'ir da miya wacce ke wato kwanan niya sai manzon Allah ya amsa kala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aikin haji a sawani rahalin wata shimfida rasin rijigaggiya
wa alayhi kadifatu
akwai wata shimfida akai nasa bata ma kai dirhami hudu ba amma abinda annabi yake cewa akai ya ubangiji ka sanya wannan aikin hajin ya zamanto kubutacce ya zamanto babu riya a cikin sa babu kuma ji da kai a cikin sa wannan kenan gashi ko an bude masa taskokin kasa a wannan hajjin nasa ma sai da ya bada arakumi wato guda 100 yayin da aka bude wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama garin Makka ya shige ta dandunan musulmai sai sun kui da kansa a sakutiyar siddi nasa har sai da ya zamanto wato kan nasa yana shafar kuciyar siddin nasa saboda kankan da kai ga Allah yana daga cikin tawaron annabi sallallahu alaihi wasallama fadinsa da yayi kar ku bibita ni akan annabi Yunus dan matta annabi yace kar ku bibita tsakanin annabawa kar kuma ku zabe ni akan annabi Musa annabi sallallahu alaihi wasallama yace mu ne mafi cancanta da kokonto da fiye da annabi Ibrahim ma'ana da annabi Ibrahim zai kokonto to ai da mu yafi cancanta mu yi kokonto domin shi mahaifi ne gare mu annabi sallallahu alaihi wasallama yace da ni na zauna irin zaman da annabi Yusuf yayi a cikin wannan kurkuku eh yace da sai in amsa mai kira eh da sai na gaggawa shi wannan wanda yazo sai ana kira bazan ce da shi irji ila rabbika fas'alhu ma bal nisfu zallati kadana jehunna ba bazan da sai mu tattara da shi kai duk wannan tawaru ne annabi sallallahu alaihi
wasallama
ya fada ga wanda yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fiye yan talikai yace wannan nan ka annabi Ibrahim kenan da sannu zance zai zo a sa wayannan hadisi bayan wannan idan Allah ta'ala ya so an kamar ga Aisha da Sayyidina Hassan al-Basri da Abu Sa'id al-Khudri da wasu wayannan a cikin sifar annabi sallallahu alaihi wasallama shashin su suna karawa akan shashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a cikin gidansa a cikin wato hidimar iyalinsa
ya fili saubahu
wato tawabinsa yakan yi kura annabi ya kai da kansa
waya ne bushari
yana kuma tatsar wato nonon dabba ta sa sannan yana yin bahu ga tufafi na sa yana kuma dinke takalminsa idan ya tsinke yana yi wa kansa hidima yana kuma wato share gida yana yi wa raƙuminsa da baibayi sannan yana zuba wa raƙuminsa harawa yana cin abinci tare da hadimi yana yin kulli tare da ita yana ɗaukan hajjinsa da kasuwa an kawo daga Anas dan Maliku Allah ya kare yadda gare shi wato kuyanga ta kasance da kuyangin nan na mutanen Madina takan yi riko da hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ta tafi da shi inda ta so har sai ta gama biyan bukata ta ta wani mutum ya shigo gare shi to sai wani firgici ya same shi saboda kwajin annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce da shi sauke gare ka ni ba sarki ba ne yace kada dai ni wato dan wata mata ne daga cikin Qurayshawa wadda take cin gilishi an kabar sayyidina abi hurairata Allah ya kare da gare shi yace na shiga kasuwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sai wando ya fada ga shi mai aunawar auna wa arji karin jayar da awan sai ya mutu wannan kissa a cikin kissa sai ya ce to shi mai awan nan sai izabar zuwa hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ina sun bata rasa sai manzon Allah ya janye hannunsa sai annabi ya ce yace wannan abin da kai ai wato bebaye ne suke yi wa sarakunan su kuma ni ba sarki bane kada da ni mutum ne daga cikin ku sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riki wannan wandan Abu Huraira yake cewa na tafi don dauki wato wannan kayan rikewa annabi sai manzon Allah ya ce ma'abucin abu shi ya cancanta wato ya dauki abun sa illa an yaji sai dan ya gajiya wasali kenan da karabe mana amma kaga adalcin annabi sallallahu alaihi wasallama da amana ta sa da kanewa ta sa da gaskiya nan da kwadan harshen sa annabi sallallahu alaihi wasallama shine fi ima wato imani a cikin mutane ya fi kowa adalci ya fi kowa kamewa ya fi kowa gaskiya nan na harshe tunda ya kasance maƙiyansa ma da abokan gabansa sun furta da haka sun yi itirafi da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ana kiransa da al'amini tun gabanin annabta ibn ishaq sahibul magazi ya faɗa annabi ya kasance ana kiransa da al'aminu saboda abin da Allah ya tara cikin sa zan ga halaye na gari Allah ta'ala ya faɗa muta'in samma amin yawan malaman tafsiri sun hadu afsa wannan sifofi na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yayin da Qurayshawa suka sassaba suka yi tattarkiya a wajen gina Ka'aba cewa wane ne zai sanya Hajar al-Aswadi sai suka ce to in sun hukunta duk wanda ya fara shigowa su suka yadda da shi ya yi hukunci to ana cikin haka sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo wannan nan ka gabanin annabta ta sani sai suka ce ga annabi nan ga Muhammadu nan sallallahu alaihi wasallama dama wannan amintacce ne kuma mun yadda da shi an kawo daga Rabi'u dan Qusaymu ya kasance ana kawo ƙara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin jahiliya tun gabanin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na rantse da Allah hakika ni amintacce ne a sama amintacce ne a ƙasa Abu Aliyu Sadabiyu ya zantar da mu Al-Hafiz mai kiyayewa da hadisi da karatu malami a gunsa malami na ne ya ce Abu al-Fadl dan Khairuna ya zantar mana ya ce Abu Ya'la ibn Fadl Hurrati ya mana hadisi ya ce Abu Ali Sinjiyu ya zantar mana ya ce Muhammadu dan Mahbubiyan Al-Marwazi ya mana hadisi ya ce Abu Isa Al-Hafiz ya mana hadisi shi kuma ya ce Abu Kuraibin ya mana hadisi ya ce Mu'awiyah ɗan Hishamu ya zantar mana shi kuma daga Sufyan Sauri daga Abi Ishaqa daga Najiyatu ɗan Ka'abin shi kuma daga Sayyidina Aliyu Allah ya ƙara yarda gare shi cewa Abu Jahil ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama hajjika mu ba masu rifanta ka ya Rasulallah wai sai suna rifanta kuma abin da ya zo da shi Na'am.
Fa anzalallahu ta'ala.
To sai Allah ya saukar da wannan aya.
Fa innahum la yukazzibuna.
Fa innahum la yukazzibunaka.
Ayata.
Karanta zuwa karshen aya.
Rawa gairu.
Wannan wannan ku ya rawaito.
La nukazzibuka.
Wa ma
anta bina limukazzibin.
Baka zamanto a cikin mu abin sarifantawa ba.
Ila innal aknasa bin shariqan.
Aka ce a aknasa din shariku.
La iya aba jahalin yau ba fajirin
eh ya hadda Abuja a ranar yakin Badar shi wannan Ahnasun shi ma ya mutu a ranar Badar din eh ya mutu bai musunta ba shine ma wanda Allah ya saukar da waminan nasu man yi ujuba qawlu fil hadith dunya wa ishru lillahi an shaqaju wa ala dur hisabi to saboda shine Ahnasun dan Shuraik to shi kuma a lokacin shi ma kamar bai musulunta
wa qala lahu ya abal hakami
to sai shi ga Abuja ya abal hakami shine alkunya tasa
laisa hunaka yi wa gairuka yasma'u kalama
yace kaga nan wajen dai ba kowa daga ni sai kai ba mai jin zancen mu
to kubiru ni an muhammadin
eh dan uwan ku ne ba ni labarin sa eh ba ni labarin annan muhammadu sallallahu alaihi
wasallam sadiqun huwa akadibo
me gaskiya ne ko ba haka ba
faqala abu jahil
sai abu jahil yace wato an ce sai waiwaya ma ba kowa a gurin
wallahi
yace wallahi na rantsa da Allah
inna muhammadan lasa
ce wallahi annabi muhammad mai gaskiya ne
wa ma kadaba muhammad
yace kai barin kara maka bayani ma annabi bai taba yin sarifa ba tun da yake
wasa alai rabb
to amma shine to sai tambaye shi shi to me yasa wannan gabar ta yi yawa shi abun yayi yawa haka sai to ai in ka duba gidan nan wato bangare bangare ne ce yanzu an ce banu kusai wanda shine inda wato Allah sasan ki a ce duk suri suke da alliwa tuta da siqaya shayar da alhazai da hijaba irin abin da yake sawa jikin ka aba da naduwa a ce yau shine jagora sana ce annabta ma kuma tasi ce to me aka ba su sauran ƙurayshi kenan eh to kaga wannan ya tabbatar da cewa ba abin da yana shi sai hasada to dama ita wannan hasada babban ciwo ne Allah ka kiyaye mu da ita domin ta galibin hasada ba a warkewa a cikin ta warakata shine mutun ya lazumci istighfari satan Allah da zikirin Allah yayi tayi to wannan shine maganin abin da zai goye dan ba wani zai je wajen likita ce masa nazo hasara da damu na a bani kafi ne ko farazul insha ba wannan sai dai mutun ya ta istighfari da neman gafara Allah sai Allah ya dauke masa kuma shi duk dan adam Allah ya halicce shi akwai shi tare da ita sai dai imaganin ta da wayannan zikiran eh amma ba wai a ce wai wani mai hasada wani a kowa yana da ita to amma maganin ta to lazumta zikiran Allah idan Allah zunta sai zama to an dauke baki daya shi sa kullum ake fada wa min sharri hasidin idza hasada to wannan kaga Ahnasu dan Shuraiku da Abu Jahil ba wani abu ne ya same su tsakanin su da manzo Allah ba sai hasada musamman shi Abu Jahil to ga abun da ya fada cewa gidansu an yi kaza gidansu an yi kaza da sauransu to Allah ya kiyaye amin amin
wasa alai raqulu anhu abas
fiyana raqulu ya tambayi Abu Sufyan dan Harbin ya tambaye shi game da shanin manzon Allah shi ma a lokacin fa Abu Sufyan bai musulunta ba eh
fakala
sai yake tambaya ta sai yake cewa
alkuntum tattaymunahu bil kadhib
eh wannan hadisin nan da yazo cikin sahih bukhari wato dogon hadisin nan na farko wanda bayan manzo Allah ya rubuta kadda zuwa hirqal azimur rum amma ba aslim taslam aslim yutika Allahu ajraka marratayn to da aka kaiwa hirqal a can rum ya ga cewa wayannan larabawa ne ga kuma sako daga jagoran su sai to aiko naji labarin akwai wasu laraba da suka zo daga Hijaz sun zo kasuwanci Rum a kira su za ka kira su Abu Sufyan ne aka zo da su Abu Sufyan ne ce to dama yana ta neman hanyar da zai wa annabi wani abu to bai samu dama sai a wannan ranar sai to me ya alaka ka da wannan bawan Allah ka san shi sai ce yi kwarai to dama hikimar da shi hirakala yi sai to kai Abu Sufyan matso gaba yaranka kuma suna baya idan ka faɗa abin da ba daidai ba yaran su ƙaryata to daga yau kuma ba zancen sake sauraron ka shikenan sai ta tuba wala sai ta tambaye shi shin dan dangi ne ko ba san iyayen sa ba ta a wallahi dan dangi ne dan dangin ma mai girma a cikin kasar mu eh kuma a cikin dangin nan ita to yake mata tambaya to wayanda suke bin sa wato manya ne ko ku a wanda ake ganin su ba manya bane a cikin al'umma sai ce a ba manya bane ba wanda ake bin su ana ganin su a cikin al'umma ba su ne manya ba irin su Bilal ne irin su da sauran su sai to idan aka bi shi ana dawowa ya ce a ai habaka jama'a su suke ba a dawowa ije to ya tabe muku ya tabe ya tabe yin abin da ba gaskiya ba
na
sai ce gaskiya duk rancen manzon Allah gaskiya ne bai taba fada wani abu wanda ba gaskiya ba sai to ya tabe yin yaudara sai to anan ne ma na samu dan abin da zan soka sai ce bai taba yaudara ba amma yanzu haka muna tsakanin huduna an ajiye yaki tsakanin mu da shi ba yaki to ba mu sani ba zai cika alƙawarin ko ko zai yi to kuma shi ya manta tunda kai yabo a baya kace bai taba kaza ba bai taba kaza ba sai kuma yanzu zai yi to so daga to bayan ya gama faɗa masa sai ce tabija sai ce gaskiyar magana wannan mai takardar da ya aika mu wanda na tambaye ka gaya mu sofinsa wato da zan samu dama da naji na yi takalmin sa hidima da naji na yi takalmin Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima to sai shi Abu Sufyan sai ce kai laqad amira amru ibnu abi kabshata lalle lamarin ibnu abi kabsha wato annabi Muhammad kenan laqabin da suke masa a lokacin lamarin sa ya girma a ce yanzu maliki ibn al-asfar ya fara jin tsoron sa har yana cewa zai je masa hidima a wannan lokacin fa shine shugaban duniya gaba daya duk wani shugaban duniya ci gaba shine jagoranta amma gashi yana cewa da zai samu dama da ya je takalmin manzon Allah hidima to amma da gaskin abin da yayi sai ya dauki wannan takarda ta manzon Allah sai ya sa ta a cikin gilashi aka ajiye ta saboda kashi sa mulkin rum din sai zama ya tafi ma'ana bai lalace ba irin yadda wato na kisra'i na kisra ku sai lalace ba kije saboda yadda suka wulakanta takardar manzon Allah amin kuma a wannan lokacin shi ma ya kalan ya kusa musulunta tun daga a lokacin cewa yace da bayan ya karbi takardar wa'azi ya shige shi sai ce duk kabinet dinsa duk ƴan majalisa kowa ya zo aka zo da aka taru sai ya kukkulle kofofin ba tare da sun sani ba sai ya zauna ya ce to muna son zamu yi tattaunawa da ku ta sirri ga takarda ta zo daga Hijaz kuma babu shakka wanda ya bada takardar nan a kawo mutumin kirki ne na ji tarihinsa sannan abin da ya faɗa kuma a cikin takardar gaskiya ne saboda haka ina ba ku shawara ku zo mu shiga addinin nasa don mu samu ƙarfi ba zai tabbatar da mu akan mulkin mu sannan kuma ba mu ci gaba da al'amuran da yadda ya kamata to su kuma suna ji kawai su suka fu suka tafi bakin kofa za su bude kaga da sun bude shi kenan za a ji a yi masa juyin mulki kenan sai da suka je suka ga kofa ta ki buduwa sai su to ai dama jarraba ku ne naga imanin ku inga kuna nan akan alƙawarin baya ko ku za ku warware eh to kaga wannan shi kuma san mulki da shin shura yana shiga addinin musulunci yanzu da kana bi kuma ya faɗa ya ce masa aslim taslam aslim yu'tika Allahu ajraka marratin fa in abaita fa inna malaka ismul arisiyina idan ka ki to zunubin duk mabiyanka yana ina kanka Allah ka kiyaye
amin
amin
qala an-nadr bin al-harith li quraish
nadr dan harith ya faɗa ga quraishawa
ana muhammad fiikum gulama
annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabance a cikin ku me yan shekaru ne amma kuma shi ne fi yarda a cikinku kuma ya fi ku gaskiyar zance kuma ya fi ku wato girman amana har sai yayin da kuka fara ganin wato furfura a muƙamuƙin annabi sallallahu alaihi
wasallama waja'akum bima ja'akum
yazo muku da abin da yazo muku da shi sai ku ce sirri ne
la wallahi ma huwa
bisha yace wallahi ba mai sirri bane ba eh shi ma annabi lokacin ba wai ya musanta bane ba amma yana faɗa gaskiyar yadda abu yake
wa bil hadisi anhu
ya bu a cikin hadisi anhu annabi sallallahu alaihi wasallama
mala masariyatu ya jamra'atin qattu
eh hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba shafar hannun wata mata ba qattu da dai la yamliku riqaha wadda bai mallaki wuyayenta ba ko dai da aure ko kuma da sadaka eh
wa fi hadisin aliyin fi wasbi sallallahu alaihi wasallama
eh a cikin hadisin nan na sayyidina aliyu Allah ya kare yadda gare shi a cikin sifar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fi gaskiyar mutane ya kwaya kwadan harshe ya bu a cikin hadisi in gare ce annabi sallallahu alaihi wasallama yace kai tanka wa zai yi adalci inni annabi ban yi adalci ba ka tabe kuma kai asara in dai ni ban yi adalci ba nana Aisha Allah ya kare yadda gare ta ta faɗa ba ta ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama zabi cikin lamura guda biyu ba face ya zabi mafi sauki a cikin sa matuƙa wannan abin bai zama to zunubi ba idan ya zama to zunubi ne ko sai zama to shine fi nisan ta mutane gare shi abul abbas da mubarridu ya fada
sama kisra ayyama
yaje kisra ya rarraba wato ayyama uku anikan sa kisra yace ranan nan ta wato iska ba abin da ya dace a wannan ranar sai bacci eh to shi da yake dan duniya ne ba ruwan sa eh
wayawul gaimi le sai
eh shi kuma wato ranar da za a yi algaimu ga jumare shi ba abin da ya dace a wannan ranar sai farauta
wayawul madari da shurbi
shi kuma ranar da za a yi ruwa ranar ruwa shi kuma a wannan ranar ba abin da ya dace da shurbi sai sha wallahi da wasa
wayawul shamsi lil hawa
eh ran da za a yi rana kuma to rana ta biyan bukata
ibn khalawai
ibn khalawai ya fada
makana arafahum bisiyasati dunyahum
ishi makana arafahum mana ma arafahum bisiyasati dunyahum wato wannan kana din ziyada ce eh dama ana kari da kana waqatu zalu kana fi hashwin kama kana asaha ilma man taqaddama eh saboda haka wato raba su wato wannan wato kana din yake cewa mamakin sanin su da jaran lamarin duniyar su dama Allah ya faɗa ya alamuna zahiran min alhayati dunyi wa hum an alakhirati hum gafiluna
walakin nabiyina sallallahu alaihi wasallam jazza'ana harahu thalatha jazaa'in
eh sai dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba nahara huranar sa sallallahu alaihi wasallama thalatha jazaa'in wato juz'i uku
juz'an lillahi
eh juz'i daya na Allah ne
wa juz'an li alihi
eh shi kuma juz'i daya da ahlihi da ahlinsa ne
وجزاً لنفسه
شي kuma juzu daya nasan ne kansa kawai sallallahu alaihi wasallam
thumma jazza juzu
to sannan sai ya raba nasan nan tsakanin sa tsakanin sauran mutane
makala yasayni bil qaw
to ya gabance yana neman taimakon hassawa akan ammawa yana cewa
abu da guwa da tamalla sai wa iblaji
sai ce annabi sunan kicewa ku isar da bukatar wanda bai samu ikon isar da bukatar sa ba
innahu man abraga hajata man la yastahiu iblaga
domin duk wanda ya isar da bukatar wanda ya kasa isarwa
awanallahu yawmal
to Allah ta'ala zai amintar da shi a ranar fazul akbari ranar firgici mai girma shine ranar alkiyama
na'am wa alila sani
an kabar ga san albasariyu
ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama
annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance
ya kudu adam bi qalbi ahadiy
ba ya rukun daya da laifin daya
wala yusaddiqu ahadan ala
ba kuma ya gasgata wani akan wani
wala kara abu jafar ni
Abu Jafar Dabari ya ambata daga Sayyidina Aliyu Allah ya kada yadda gare shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ban taba himmantuwa da wani abu ba na daga abin da ahalin jahiliya suke aiki da shi face marra biyu dukan wannananka Allah ta'ala yana tsarewa tsakanina da tsakanin abin da nake nufi daga wannananka sannan mun sake mantuwa da wani abu ba har sai da Allah ta'ala ya karrama ni da manzanci nasa na faɗa da wani dare ga wani yaro da ya kasance yana kiwon dabbobi tare da ni annabi ya ce da za ka ganin mun dabbobi wato dabbobi na har na je na shiga makka na je na hira dara cikinta irin yadda samari suke hira sai ko na fita saboda haka har sai da na zo farkon wani gida daga cikin makka to sai na ji wato sai na ji ana kaɗe-kaɗe da dindufa wal mazamir da goge li ursu ba'dihim dan saboda angoncin ɗaya daga cikinsu to sai ko na zauna ni ma zan yi duhu zan yi kallo sai aka yi bugu a fusa kunnuwa na sai ko bacci ya kama ni babu abin da ya farkar da ni sai motsin wato sai shafan nan ta rana sai ko na dawo ban iya yin komai ba to sai misalin haka isa ka bijiro min a wata marra sannan daga nan ban sake mantuwa ba da wani abu mummuna fasali kenan da karbe mana amma kaga nutsuwa ta santa sallallahu alaihi wasallama da kawaici nasa da sannan sannan su cikin al'amari da mutunci nasa da yakkawa shari'a ta sa Abu Ali al-Jiyani ya zantar da mu al-Hafiz mai kiyayewa da hadisi yana mai yin ijaza gare ni nayi mu'araba ma da littafin sa kala yace Abu al-Abbas al-Dila'i ya zantar da mu Abu Zar al-Harawi ya zantar mana yace Abu Abdullah al-Warraq ya zantar da mu yace Imam al-Lu'lu'i ya mana hadisi yace Abu Dawud sahibu sunan ya zantar mana yace Abdurrahman dan Sallamin ya mana hadisi yace Hajjaj dan Muhammad ya zantar mana Abdurrahman bin Abi Zinadi daga Abdurrahman dan Abi Zinadi shi kuma daga sayyidina Umar dan Abdul Aziz dan Uhaybin
sami'tu Khalid
yace naji Khalid ta dan Zaidu yana cewa
Annabi
sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ne fi nutsuwan mutane a majalisi nasa bai kasance yana fitar da wani abu ba min adrafi daga jiffansa Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai zauna a majalisi yana dogaro da hannayensa to haka nan yau yawan zaman Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana mai dogaro da hannayensa an kawo daga Jabir dan Samurata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi harbi wani gurin ma ya yi zaman gurfani haka ya zo a cikin hadis nan na ƙailatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yawan kawaici ne baya magana a cikin wani bukata annabi yana kau da kai amsa wanda ya magana ba kyakkyawa ba dariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance murmushi ne zancen sararrababbe ne babu sirri a cikinsa babu kuma takaitawa dariyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a gurinsa murmushi ne saboda jin nauyi gare shi da kuma yin koyi da shi kaga mazauninsa a majalisi ne na haƙuri da kunya da alkhairi da amana ba a daga muryoyi a gabansa ba a bayyana da haramce-haramce koko ba a laifanta mata a cikinsa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana ko sai abokan zamansa kowa ya sunkuye da kai nasa kai kace tsuntsaye za su samu damar sauka a kawunansu yawo a cikin sufar annabi sallallahu alaihi wasallama yana taku isuwa yana tafiya da sauki kai kace yana gangarowa ne daga tudu yawo a cikin ɗaya hadisin idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafiya ne a tattare ana gane manzon Allah a cikin tafiya ta sa ba mai kosawa ba ne ba kuma mai kasala ba ne ma'ana ba mai kosawa ba ba kuma mai kasala ba Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kare daga gare shi ya faɗa hakika mafi kyawun shiriya shine shiriyar nan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an kawo daga Jabiru dan Abdullahi Allah ya kare daga gare su hakika akwai jerantuwa a cikin zancen annabi sallallahu alaihi wasallama ko ko akwai sakuwa Ibn Abi Halata ya faɗa Allah ya kare da gare shi kawaicin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance amsa abu hudu ne amsa juriya da kyau da tsautuwa da gwargwado da tsintintini nana Aisha Allah ya kare da gare ta faɗa
ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawance na zantar da hadisi
law adawla
da mai kirga zai kirga shi sai ya lasabce shi
wa kana sallallahu alaihi wasallama yuhibbu
annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawance na son turare da kanshi daddada yana kuma aiwatar da ita da yawa yana kuma kwadaitawa a kainata har ma yana cewa an so yadda wato min dunya ku daga cikin dunya ku annisa umata da turare amma an sanya sanyin idaniyata a cikin sallah ya daga cikin mutunci na sallallahu alaihi wasallama hanin da manzon Allah yayi kai ayi buka da ayi busa a cikin abinci wa sharabu da abin sha
wal amru bil akli mimma yali
da umarin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi cewa a ci abinci wato wanda zai ci abinci ya ci gaban sa
wal amru
da umarni da aswaki
wa in qadil bara
da zotsi yan yazu
war rawadi
da kan yan yatsin
wasti'mal ihsal li fitrati
da kuma aiwatar da tazo nan na sunna fasali ke yanda ka rabe mana
amma zo zo fi dunya
amma ka gudun duniya na annabi sallallahu alaihi wasallama hajiga ya gabata daga cikin labarai da cikin wannan tarihi abin da yake mai isuwa ya ishe ka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta a rayuwar duniya ta kawo da kansa gabarin kawar duniya bayan ku an koro masa duniyan ma da dukkaninta sannan bude buden ta ta kuturta gare shi har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kaura alhalin sulkensa ina abun bayarwa jingina a wajen wani bai yahudi a cikin ciyawar da iyalansa yana yin addu'a yana cewa ya Ubangiji ka sanya arzikin alayen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kuciyar minni. Sufyan ibn al-As ya zantar da mu da Husain dan Muhammadin al-Hafiz mai kiyayewa da hadisi da al-Qadi Abu Abdullah Tamimi suka hadu suka ce Ahmad dan Umara ya zantar da mu Abu al-Abbas al-Razi ya mana hadisi ya ce Abu Ahmad al-Juludi ya zantar mana yace ibnu sufyan ya zantar mana yace abu al-husayn ya mana hadisi shine muslim dan hajjaju yace abubakar dan abi shebata ya mana hadisi yace abu muawiya yace ya zantar mana daga malam amashu daga ibrahim an-nakhai daga aswadu shi kuma daga na aisha Allah ya kare yadda gare ta tace
Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
sarata ta ayyani tibaa na shi take cewa uku a jere wato koshin ma na gurasa bai taba yi ba hatta maza har sai da manzon Allah ya shude ga tafarki nasa ya ba cikin wata ruwaya daban ta gurasa ta sha'ir
yaumaini mutawaliyaini
ba ma kwana uku ba tace kwana biyu a jere annabi bai taba yi ba
walau sha'a
tace da ku Allah ya so da manzon Allah ya so
la adawun la
wallahi da Allah ya bashi abinda ba zai darsa a cikin zukata ba ya bo a cikin wata ruwayar
ma shabi'a alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min kubzibul
wato alayen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taba goshi daga gurasan nan ta alkama fara ba har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da ubangiji
wa qala aisha radhiyallahu anha
nana aisha Allah ya kare yadda gare ta ta fada
taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dinara
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar dinari ba bai bar dirhami ba
wala
bai bar tinkiya ba, bai bar raƙumi ba, ya bo a cikin hadisin nan na Amr dan Harisu, annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar komai ba in banda ta wato kansa kalina sa da alfadarsa dulduru da wata gona da ya sanya ta sadaka ita ce fadak. Nana Aisha Allah ya kare yadda gare ta ta fada
walakal mata wa ma fi baiti shay'un yaqulu zuka jidin,
tace wallahi manzo Allah yayi kaura a daki na babu wani abu wanda mai danyen hanta zai iya ci
illa sha'ir sha'ir,
sai wata wato rabin gurasa da aka yi ta sha'ir firafilli a cikin wata rahuniya gare ni. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gani injina na Aisha haji ga an bujuro gare ni a sanya wato ko zazzamin maka gaba ɗaya zama dinari, eh sai ce la ya rabbi ajubu yawman, wato naji yunwa yau wa ashba'u yawman gobe kuma na koshi. Amma ranar da zan zama to naji yunwa cikin sa, ko sai in ƙara kankan da kai zuwa gare ka na roƙo gare ka. Amma ranar da zan zama to kuma na koshi a cikin ta, sai in gode maka na yabo gare ka. Ya bo a cikin wani hadisin daban cewa mala'ika Jibril ya sauka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya ce da shi hakika Allah ta'ala yana gaishe ka yana cewa da kai eh kana son a sanya wannan duwar watsu su zamanto duk dinare, eh sannan kuma ba sai ka sa aljihu ba ya zamanto suna bin ka duk inda kai, to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama isun kuyi da kansa a guda, sannan sai ya ce ya malaika Jibrilu hakika ita duniya wato gida ne na wanda babu gida gare shi, kuma dukiya ta wanda babu dukiya gare shi, eh wato malla aqalahu wanda ba shi hankali shi ke tara ta. To sai malaika Jibril ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya tabbatar da kai ya Rasulullahi da zauce wanda yake matabbaci. An kawo daga na Aisha Allah ya kare yadda gare ta, ta ce wato mun kasance mu alayin gidan manzon Allah sallallahu
alaihi wasallama,
mukan zauna wata guda ba kunna wuta a gidanmu ba, kadai dai abinda muke ci shine dabino da ruwa. An kabur ga Abdurrahman dan Aufin, Allah ya kare yadda gare shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi gidan Rahama bai taɓa koshi ba da halin gidansa daga gura sannan ta sha'ir. An kabur ga na Aisha, Allah ya kare yadda gare ta, da Abiyu ma wata albahiliyu da Abdullahi ibn Abbas sun katar nun wannan hadisi. Abdullahi ibn Abbas ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwana huwa wa ahluhu da shi da iyalansa darare wanda suke masu bibiyar juna, yana mai damra ciki nasa, eh wato ba su samu abin da za a ci da daddare ba. An gabo daga Anas dan Maliku, Allah ya kare yadda gare shi, annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa cin abinci akan tire ba ko kuma a ware ga tuwo daban ga miya daban ko kuma a yi masa gurasa mai mai.
Wala ra'a shatan samitan,
eh annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ganin wato tinkiya irin dabbar da ake ce mata tanda a yanka ta a gasa ta a haka a dinga cece ana cira irin yadda Larabawa suke yi, to shi annabi bai taɓa ganin wannan ba.
Wa ana Aisha radiyallahu anha,
an kabur ga Aisha, Allah ya kare yadda gare ta,
inna ma kana firashu sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alayhi,
eh kada dai shimfidar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kwanta akai nata ta kabace wanda aka cika ta da wato wato fata ce aka cika ta da kaba
wa ana Hafsa radiyallahu
an kaburu sayyidina sayyidina Hafsa Allah ya kare yadda gare ta tace
kana firash rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi misal
wato shimfida annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa misal ta gashi ce
nasini isintaini
eh wato muna ninka ta gida biyu fainamu sai manzo Allah ya kwanta a kai
fasanaina wuda hula ila tambiya
to ranan sai muka ninka ta ne yakan biyu sai muka ninka ta gida hudu yayin da aka wayi gari sai manzo Allah ya ce
ma farashu muliyal lailata
eh a daren je me yau ku shin fada min ne
wazakarna zalika da
sai muka ambaci wannan ninka gare shi sai manzo Allah ya ce a dawo da shi iya biyin nan eh fa inna wada'atahu domin taushin sa mana an mana atinin lailatul salati ta kusanta ta hada da sallah da dare
wa kana yanamu aya
annabi sallallahu alaihi wasallama ya kamance yana bacci akan wato yana rantsawa akan wani gadansa
marmule
eh wanda aka saka shi da zana
hatta yusira fi jami
har sai ya dinga alamu aba wato a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
wa ana Aisha radiyallahu anha
an ka murga na Aisha Allah ya kare da gare ta ta fada
lam yamtali ja nabi sallallahu alaihi wasallam shiba'an qattu
eh wato cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cika ba da koshi qattu da dai inji na Aisha
walam yabus shakwa ila
kuma bai taba kai kara zuwa wani ba
kana tilfaqatu habba ilayhi min al-jira
kuma wannan rashi ya fi soyuwa zuwa gare shi fiye da wadatuwa
kana la yazallu jaa
annabi sallallahu alaihi wasallam yake kasance ci wato yana mai jin yunwa yana jujjuyawa akan shimfida tsayin daren sa saboda yunwa
wala yamnahu siya
amma wannan ba zai hana shigo bai tashi da azumi ba
walau sha'a
eh idan da manzon Allah ya so to sai roki ubangijin sa ya bashi jami'a kunuzul ardi gaba ɗayan dutsukin kasa baki daya yayin itaciyarta da wannan na rayuwarta na nayi cewa wallahi na kamance ina kuka ga manzon Allah rahmatan saboda tausayin sa saboda abin da nake gani ga annabi sallallahu alaihi
wasallam
sanan wani lokacin na shafi da hannuna a cikin sa eh saboda abin da ke gare shi na daga yunwa
wa aqulu
sai na ce wato raina fansa ne gare ka ya rasulullahi
law taballakta min ad-dunya bima yaquduka
eh wato da law taballakta ina ma da zaka iso a duniyan nan da abin da zai zama to koda kute mun ne kullun dai a samu mai sudur ramaka eh
fa yaqulu
to sai manzon Allah ya ce
ya Aisha
yana na Aisha
mali wal dunya
inani ina duniya
yuwani min ulil azmi min ar-rusul
eh dan uwana daga cikin ulil azmi min ar-rusuli
sabahu alama wa ashad min
sun yi hakuri a fusa abin da ya fi haka tsanani sai suka shudi a fusa halayensu suka doga ubangijinsu to sai Allah ta'ala ya karrama makomansu ya kuma gwaba ladansu annabi ya ce wato ina sai in samu kaina sai in ji kunya idan na zamanto na sami yalwa a cikin rayuwata ya zamanto washe gari a wato ran alkiyama a takaita min lada koma bayansu
wa ma min shay'in huwa ahabbu ilayya
ice babu wani abu wanda yake shine fi soyayya zuwa gare ni
min al-du'i bi ikhwani
fiye da haduwa da ƴan uwana da kuma badadaina na na Aisha tace
wa ma aqama ba'du illa shahada
eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi wanzu ba a duniya sai bi hota guda ba a ta tofiya har Allah ta'ala ya karbe shi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan babi babi ne mai girma wanda malamai suke tasiri da shi kuma babu shakka in dai har an sami wirasa ta manzon Allah to irin wannan halin sai an samu kai a cikin sa domin zai wahala baka ji labarin malamai na musulunci irin wayannan halin sun samu kansu a ciki ba ya fito sai Bukhari da Muslim wata rana manzo Allah ya fito da daddare sai ga sayyidina Abubakar sai ce Abubakar ina zuwa ne sai ce wallahi rasulullahi yunwa ta fito da ni sai ce to ani mai yunwa ta fito da ni san sai ga sayyidina Umar yace kai fa ce wallahi ya rasulullahi yunwa ce ba kuma komai a gidan sai ce to abinda za a yi ku zo mu je gidan wani al-ansari mutum madina aka shiga bai ma dawo ba wannan bayo Allah tace a yau duk duniya ce baki je a gidanmu a to ba sama da wayannan baki ya shikenan tana ana cikin karbar su an tara zaunar da su kawai sai ga migirin yazo migirin yana zuwa yewa Allah godiya ce ba a taba samun wanda ya samu irin wannan ta goma shi ba irin sa yau ga annabi Muhammad da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar a gidansa ya tafi je kafin a ce komai sai je samu dabba sai yanka da yanka dabban nan aka je aka gyara ta sannan sai aka zo aka zauna kuma aka ana gaisawa da manzon Allah da sauran sahabbai to aka je aka kawo naman nan bayan an kawo naman an ci aka yi sallah manzon Allah sai ji to sai tan ji to ku sani Abubakar da Umar la tus'alunna yawmal qiyamati an hazan na'imi za a tambaye ku kan wannan kaga dai yunwa aka ji kuma Allah ya ciyar a yunwar amma ita ma ni'ima ce da Allah zai tambaya to irin wannan zamu ga in ka dubo tarihin magabata zaka yi ta ganin irin wayannan abubuwa tarihin su ba zai hukunta da irin wannan abun ba da yawa in ka dubo irin su Sa'id dan Musayyib irin wannan hali an faffade shi da yawa tare da shi shine wanda ake cinsa Hamamatul Masjid wanda shi kullun aikin sa tattabar masallacin ake cinsa eh yace shekarar sa 60 ba a taba kiran sallah baya cikin masallaci ba eh bai taba a shekara 50 bai taba yin sallah yana kallon kiyaye wani ba liman ba shine Hamamatul Masjid har lokacin da aka yi harra yana cikin masallacin manzon Allah shi yake bada kissa ingantacciya cewa idan lokacin sallah ya sai ji daga cikin kabarin manzon Allah ana kiran sallah kuma wannan kissa gashi nan da wanda suke masu falalan manzon Allah da masu boyewa duk sun faɗi ta diga suna a cikin littafin su to zaka kissa ce wanda take tabbatacciya babu wani abu akan ta sannan in kai yu kasa kasa irin su Imam Malik samu irin wannan abu dan kasin yana cewa akwai ranar da Imam Malik ya cire azarin gidansa aka je aka siyar aka nemi abincin da za a ci eh azara ta gida aka je aka cire aka siyar dan a samu abin da za a ci to irin wannan duka zamu ga hali ne wanda in mutum ya samu kansa irin wannan to abin da zai yi ya yi gode wa Allah gashi akan tafarkin annabi sannan kuma ya kokari ya aiki irin aikin annabi to wannan shi ne kawai saboda irin wannan ya faru da yawa in ka dauko tarihin magabatan abin da zaka yi ta gani kenan dan shi kansa Imam Shafi'i Aisha yace to gashi ina son ilimi kuma ina son ban da kuma hali mahaifiyarsa ce tace ka je zan nan ga daka ina sarfi ina tara abin da zaka dinga amfani da shi ka je kai ilimin kawai to haka Shafi'i ya dinga wannan abu haka in ka to kasa za ka irin su Abu Yazid al-Baji Sulaiman ibn Halaf ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya na Andalus to shi ma wato idan zai yi karatu da daddare wato man da zai zuba a jikin fitila ba kudin haka ga karatu ya tara a gabansa ina son yayi yace to amma akwai wani maudaci a kusa da su ina da mai gadi shi yana da fitila sai ya zo gurin mai gadin sai ya zauna tare da mai gadin saboda ya amfani da wannan fitilar tasa har mai gadin bacci ya dauke shi shi ya zace da gadi da karatu har asubahi to haka wayannan bayan Allah zaka yi ta jin tarihin su an shiga wannan yanayi kuma daga baya Allah ya sa an fita an shiga wannan an fita an shiga wannan an fita Imam Suyuti yana cewa ya rubuta littafi da hannunsa tunda a wancan lokacin ba photocopy da hannunsa ya rubuta littafi sai littafin ya zama a wannan lokacin bayan ya gama ya rasa kuma ya zai yi abincin da zai ci babu shi ya dauki wannan littafin da ya rubuta wanda ba irin sa a duniya kaf sai a hannunsa ije sai da shi sai abincin da zai ci to saboda wannan yanayi ne da wato yake samu bayan Allah na kwarai kuma muna fatan Allah ka samu fata lafiya babu shakka duk gidan ilimi in ka ji sai ka ji irin wannan abubuwan da yawa a cikin sa babu inda babu wannan abu saboda fatan mu shine Allah ka sa mu samu dacewa da bin tafarki da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasali kenan da ka rabe mana
wa amma khawfu rabbahu
eh amma wato tsoron sa da ubangiji da kuma biyayya sa gare shi da kuma tsananin ibada ta sa to wannan gwargwadon sanin sa da ubangijinsa ne to dan haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin abinda Abu Muhammad dan Attabin ya zantar da mu karatun da ne a gun sa malamina ne yace Abul Qasimi Ad-Darabulsi ya zantar da mu
حدثنا ابو الحسن القابسي
كتاب ابو الحسن القابسي يمن حديثي
قال حدثنا ابو زيد المروزي
كتاب ابو زيد المروزي يا دان تمنا
قال حدثنا ابو عبد الله البربري
واتو ايتي ابو عبد الله البربري يمن حديثي
قال حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري
ايتي محمد بن اسماعيل يا دان تدمو
قال حدثنا يا ابن
ايتي يا دان بكيرين يا دان تمنا daga laisu
an uqayl
daga uqaylu
an ibni
daga ibn shahab bardan hadisi
an sa'id ibn
daga sa'id dan musayyibi
anna awaure
cewa sayyidina abu huraira ta Allah ya kare daga reshi ya gabance yana fada
qala rasulullahi sallallahu alaihi
munzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada
law ta'lamuna ma a'lamu
da kun san abin da na sani
ladahiktum qalila
wato mu yanzu ma yan gata ne idan aka duba tarihin magabatan na baya da irin wayannan abubuwan da yake faruwa tare da su to sai ga yanzu ai akwai gata tunda ko ba komai akwai rufin asiri na sitira sai ai ta ganin kamar wato ya sibuhumul jahilu agniya amina ta afofi amma a can baya zaka ga abubuwan ba haka bane ba akwai Abdulwahab al-Baghdadi wanda yake a cikin Baghdadi wanda ya shekara 1222 wato wanda Ibn Hazm yake cewa da malikiya ba su da malami sai guda biyu da Abdul Wahhab al-Baghdadi da su wato Abu Ulid al-Baji yace da wayannan malaman ne kadai na malikiya sun ishe su saboda inda Allah ya tara ilimi tare da su amma fa karshe sai da Abdul Wahhab ne babban garin Baghdadi kuma ba wani abu bane ba wannan halin da ake magana shine yace wallahi da na samu mai tsaya min da gurasa bi a rana to bazan bagarin ba amma tila zai fita ya tafi nema ya rasa yadda zai yi akan yanayin rayuwa gashi kuma malami ne malamin da ake ganin gurasa biyu ta ishe shi to shi sa kaga mu yanzu ai ba wannan magana ake yi ba wata magana ake yi daban ne saboda haka shi sa mu gata ne imanin yawa yanzu har ake ganin cewa kaza ya faru kaza ba a yi ba kaza ba a yi ba to Allah ka ba mu kana'a ka ba mu godiya ga Allah albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin annabi ya ce wallahi da kun san abin da na sani ai da kun yi dariya kadan kuma da kun yi kuka da yawa ya kara a cikin ruwayan nan tamu daga bi satir miziyu wanda ya kara shi zuwa ga Abu Zar al-Ghifari Allah ya kare yadda gare shi annabi ya ce hakika ni ina ganin abin da ba kwa gani ina kuma jin abin da ba kwa ji ita sama ta yi cida kuma ya cancanta gare ta yi wannan cida din domin babu bigiran wato yan yatsu guda hudu face akwai mala'ika wanda ya sanya goshi nasa yana mai yin sujjada lillahi ga Allah ta'ala yace wallahi da kun san abin da na sani da kun yi dariya kadan da kuma kun yi kuka da yawa kuma da ba ku ji dadi da mace ku a kan shimfudu ba kuma wallahi da kun fito zuwa tafarkai kuna cire murya kuna daga muryoyinku zuwa ga Allah ta'ala yace wallahi nayi burin ina ma ni bishiya ne turar da za a yanke ta in ji shi Abu Zar al-Ghifari an rawaito wannan bance na cewa nayi burin ina ma ni bishiya ce wanda za a yanke ta daga fadin nan na Abu Zar al-Ghifari shi kansa wanda shi yafi inganci ya bu a cikin hadisin nan na Mughira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah har sai da digadigansa ya zama to suna kumbura ya bu a cikin wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamance yana sallah har wato digadigansa ta kumbura sai aka ce da shi ya rasulullahi ka dan kallafa kanka wannan gashi ko an gabarta maka abin da ya gabata na tarko a wulanka da kuma abin da ya jinkirta kala sai ya ce to ba na zama bawa mai godiya ga Allah ba katarnin wannan ya zo daga Abi Salamata da Abu Hurairata nana Aisha Allah ya kare yadda gare ta ta faɗa aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ma mako ne eh wane ne cikin ku zai iya irin yadda manzon Allah yake yi wa qala take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi na nafila har mu ce kai wannan wata ma ba zai sha ba wannan lokacin kuma sai ya sha har mu ce ba zai yi azumi ba katannin wannan ya zo daga Abdullahi ibn Abbas da nana Ummu Salama da Anas dan Maliku wa qala yace kunta wato ga zaka karance ba zaka ce yau ina tunanin zan ga annabi na sallah da daddare
illa ra'aita
fa ce sai ka same shi yana sallah da daddaren idan kuma kariye cewa wato kai yarin tsa
illa ra'aita
to zaka same shi din yarin tsa
wa qala ahu bin
ma'ruf dan maliku ya fada
kuma rasulullahi
na karance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani dare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aswaki sannan sai yayi alwala sannan ya tashi yana sallah ni ma sai na tashi tare da shi to sai ya fara sai na ji ya bude su ta bakarati baya shudewa da ayan nan ta rahama face ya tsaya fasa Allah ya roki Allah baya shudewa da ayan nan ta azaba face ya tsaya ya nemi tsarin Allah sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruku'u sai ya tsaya gurgudan tsayuwa ta sa yana cewa
alajil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati
abin da yake fada kenan subhanal jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati sannan manzo Allah ya sujjada ya fadi misalin haka sannan manzo Allah ya kai suratul ali imran sannan sura bayan sura yana ta aiwatar da misalin haka an karbo daga sayyidina Uzaiba da Yamani misalin wannan hadisi Uzaiba da Yamani ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujjada wato katarnin tsayuwa ta sa kuma ya zauna ma tsakanin sujjadu guda biyu katarnin haka Uzaiba da Yamani ya ce sai da manzo Allah ya kan suratul baqara ci ya 285 da Ali Imran ya 200 da kuma suratul nisa mai aya 175 da suratul maida mai aya 144 sama da izu 10 kenan wannan izu 14 haka manzo Allah ya karanta a cikin wannan sallah
wa ana aisha
an kawo daga ana aisha Allah ya kare yadda gare ta take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya wadda wata aya da daddare daga cikin alqur'ani
wa
Abdullahi dan Shakhiri
ataitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
yace na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah
wani jawbi azizu
sai na danga jin wato wani tafarfasa a kirjin manzon Allah
ka azizin
kai ka ce wato tukunya ce take tafarfasa
Ibn Abi Halata
ya faɗa
Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutawasilul azaa
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabance mai sadaddan bakin cikin sa ne madawumin tintintini wato dama zai faɗi wannan fasarar mutawasilul azaa ne
laisat lahuratu
hutu bai gabance ba gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haji gani ina neman gafara Allah a rana sau 100 an rawaito sau 70 an kabo daga sayyidina Aliyu Allah ya kare yadda gare shi yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sunna ta sa sai manzon Allah ya ce sanin Allah shine wato kan dukiyata shi kuma hankali shine asalin addini na san Allah shine foundation dina bege shine abun hawa na ambatan Allah shine mai ɗebe kewata amincewa da Ubangiji shine taskata shi kuma sosuwar zuciya ne rafiki abokina da za mu ji fassarar wannan walhuzunin yanzu wato dama an ce wa khairu ma fassartahu bil waridi wato hadisi zai fassara kansa da kansa wannan wasu rashin sanin hakan sai suka kore wancan suka ce ai ba zai yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam mutawasil azan bane ko ku a lahuzun rafiqa wal ilmu salahi kuma ilimi shine kan sakalina Shi kuma hakuri shine wato rida'i ma yafi na yadda da Allah shine ganima ta gajiyawa absasanin Allah shine alfahari na gudun duniya shine sana'ata ita kuma sakangancewa da Ubangiji shine kuti abinci na gaskiya kuma ce mai ceto na biyayya ga Allah ta isan mun shi kuma jihadi shine dabi'a wato khuluqi dabi'a ta sannan san idaniya ta tabbata cikin sallah ya bu a cikin wani hadisin daban ayin ita ci ya ta ku yana cikin ambatan Allah to ga fasaran nan annabi ce wagan mi can da ka zana cewa mutu wasil ahzani ko ku al-huzn rafiqi to ya ajal ummati saboda al-ummata ne wannan yasa wato akwai hadisi ardul amal hadisi da ake bujirawa da manzon Allah ayyuka manzon Allah yana kwanci a makwancinsa amma duk wanda yayi wani aiki cikkiawa ne ko akasinsa ne to sai an nuna manzon Allah wannan ne yasa zamu ji daga cikin sufaye suna cewa su suna jin kunyar annabi ba za su yi zinubi saboda kunyar manzon Allah da suke ji saboda duk abinda mutum yayi sai an nuna wa annabi Allah ka sai ta ganin alkhairu ay Allah ka hane mu aikin sharri Allah ka yafe mana wanda muka yi a baya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wa shauki ila
bege na ya tabbata zuwa ga Ubangiji na madaukakin sarki fasali ke yanda ka rabe mana
idan wafaka Allah wa iya
kai sani Allah ya mana ga mulkatar da kai mai neman sani
annasibati jami'il anbiya
cewa subobin gaba dayan manzanni da annabawa tsira da amincin Allah ya tabbata gare su na daga wato cikar halitta da kuma kyakkyawar sura ta annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma daukar nasaba da kyakkyawar dabi'u da gaba ɗayan kyautayi shine dai wannan sifa da aka faɗa domin dai cewa ita sifatul kamali sifofi ne na kamala shi kuma kamala da cika ta mutuntaka da farada wato aljami'u lahum salawatullahi alaihim ta tabbata ne ga annabawa tsaya da mintan Allah ya tabbata gare su domin da darajar nan tasu ita mafi daukar darajoji darajojinsu mafi daukar darajoji sai dai Allah ya bibi da shashi akan shashi Allah ta'ala ya faɗa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din Allah ta'ala ya faɗa wa laqad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alamin hajiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hajiga farkon jama'ar da za su shiga aljanna amsa suran nan na wata daren 14 sannan sai ya faɗa a ƙarshen hadisi amsa ɗabi'ar wato rajulun wayilin mutum ɗaya sannan kuma za su shiga a surar babansu annabi Adam alaihi salamu tsayinsa zira'i 60 a sama ya bu a cikin hadisin Abi Hurairata annabi ya ce na ga annabi Musa sai ga shi na gan shi rajulun mutum ne wanda yake darbun suka ce marke ne rajulun mai tajajjan kai a ƙana maɗankwarin karin hanci kai ka ce shi yana cikin mazajen nan na garin Shanu'ata ƙabila ce a Yaman annabi ya ce hajika na ga annabi Isa sai na ga shi ma wani mutum ne mai tajajjan gashi wato madaidaicin tsayuwa yana da yawan ɗige-ɗige a fuska ta sa shi kuma waje ne kai ka ce shi ya fito daga ɗakin wanka ya bu a cikin wani hadisin daban maɗankwarin ciki ne misalin kansa kadi ala ya ce kuma ni ne bi kama da ƴaƴan annabi Ibrahim da shi ya faɗa a cikin wani hadisin daban a sifan nan ta annabi Musa kamar mafi kyawun abinda kake gani na daga wankan darda na mazaje ya bu a cikin hadisin Abi Hurairata Allah ya ƙara yadda gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai aiko wani annabi ba bayan annabi Lutu
illa bi zurwatin min qaumi
face yana cikin wato tsoruruwa a cikin jama'a ta sa ana rawaitowa a cikin yawa ma'ana yawa da kuma masu hanawa Imam Tirmidhi ya kaito da katar su dan da amata Imam Ad-Darqutni ya rawaito daga hadisi nan na katar su daga Anas bin Malik Allah bai taba aiko wani annabi ba face ga mai kyakkyawan fuska mai kyakkyawan murya annabin ku sallallahu alaihi wasallama shine bi kyawun sa a fuska shine bi kyawun sa a sauti sallallahu alaihi wasallama ya bu a cikin hadisin nan na hirakala na tambaye ka sa nasabar annabi sallallahu alaihi wasallama fi kum zu nasabin sai ka ce a cikin ku ma dan nasaba ne to haka nan manzanni su ma ana aiko su a cikin nasabar mutanen su Allah ta'ala ya faɗa a haƙƙin annabi ayyuba
inna wajadna sabiran ni'mal abdu innahu awwab
inna wajadna sabiran ni'mal abdu innahu awwab Allah ta'ala ya faɗa
ya yahyi khudhil kitaba bi quwwa ila qawlihi wa yawma yub'athu hayya
ya yahyi khudhil kitaba bi quwwa hay zuwa faɗan Allah wa yawma yub'athu hayya Allah ta'ala ya faɗa
inna Allah yubashshiruka
bi ayyi ila salihin inna Allah yubashshiruka bi ayyi hayzu
as-salihin
Allah ta'ala ya faɗa
inna Allah astahi Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin
inna Allah astahi inna Allah astafi Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin hay zuwa ayoyi guda biyu ubangiji ya faɗa a haƙƙin annabi Nuhu innahu kana abdan shakura Allah ta'ala ya faɗa
inna Allah yubashshiruki bi kalimatin اسمه المسيح إلى الصالحين
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح حيث الصالحين
وقال الله تعالى
الله تعالى يا فدا
إني عبد الله آتيني الكتاب إلى ما دمت حيا
الله يقول إني عبد الله آتيني الكتاب حيث فدا الله ما دمت حيا
قال الله تعالى
الله تعالى يا فدا
يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى حيث أقرشان آية
قال النبي صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم يا فدا
annabi
Musa ya kasance mutum ne mai yawan jin kunya mai sirce jikinsa ba a ganin komai daga jikinsa saboda kunya ta sa karanta hadisi da tsayinsa Allah ta'ala ya faɗa anhu ga sha'anin annabi Musa fa wa habali rabbi hukuman har zuwa ƙarshen aya Ubangiji ya faɗa a cikin sifanta wasu jama'u daga cikin annabawa inni lakum rasulun amin kowanne ya faɗa haka ya ga mutanansa irin su annabi Nuhu annabi Hud annabi Salih annabi Lut annabi Shu'aib dukan su a cikin su su shara'i kowanne ya ce inni lakum rasulun amin
wa qala Allah ta'ala
Allah ta'ala ya faɗa
inna khayra man
istajarta al-qawiyyu lamin ubangiji madaukakin sarki ya faɗa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul ubangiji madaukakin sarki ya faɗa
wahabna lahu ishaq wa yaqub kullana hadaina
Allah yace wahabna lahu ishaq wa yaquba kullana hadaina
ila qawl
hai zuwa gadan Allah fa yuhdihu muqtadi
wa wasafahum
to sai Allah ya sifanta wayannan manzanni da sufofi wanda suke masu yawa na daga jara da shiriya da kuma zabi da hukunci da annabta
qala Allah ta'ala
Allah ta'ala ya fada
fabashsharnahu bi ghulamin alim
fabashsharnahu bi ghulamin halim sai kuma shi alim din qawla ta haba basharu bi ghulamin alim
na'am wa qala Allah ta'ala
Allah ta'ala ya fada
qarifatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim
wa laqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim hay zuwa fadin Allah amin Allah ta'ala ya fada
satajiduni in sha Allahu min as-sabirin
satajiduni in sha Allahu min as-sabirin
qala ji isma'il
ubangiji ya fada a hakkin annabi isma'ila
innahu kana sadiqal wa'di
innahu kana sadiqal wa'di
al-ayati
hay zuwa ayoyi guda biyu Allah ya fada a hakkin annabi Musa
innahu
kana mukhlisan
wa fi sulaiman
ya fada hajjan annabi sulaimanu
ni'mal abdu innahu awwab
ni'mal abdu innahu awwab
wa qala Allah ta'ala
Allah ta'ala ya fada
wa dhkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi walabsir
Allah yace wazkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi walabsir hay zuwa fadin Allah alkhair ya fada hakkin annabi dauda
innahu
awwab sannan Allah ya fada
wa shajadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasala al-khitab
wa shadadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasala al-khitab
wa qala an
yusufa Allah ya fada hakkin annabi Yusufa
ij'alni ala khaza'ini al-ardi inni hafizun alim
ij'alni ala khaza'ini al-ardi inni hafizun alim
Musa
ya fada hakkin annabi Musa
satajiduni insha Allah sabira
satajiduni insha Allah sabira
qala Allah ta'ala shu'aib
Allah ta'ala ya fada hakkin annabi shu'aib
satajiduni insha Allah min as-salihin
satajiduni insha Allah min as-salihin
qala Allah ta'ala
Allah ta'ala ya fada
ma uzidu an ukhalifakum ila ma anhaakum
Allah yace ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu ila al-islah mastata'tu
wa qala Allah ta'ala
Allah ta'ala ya fada
waludana atainahu hukuman wa ilma
waludana atainahu hukuman wa ilma
wa qala Allah ta'ala
Allah ta'ala ya fada
innahum kanu yusari'u fil khayrat
yati innahum kanu yusari'una fil khayrati karanta zuwa karshen aya
sufyanu
sauri ya fada
wal hudun da'i
shine kuma sosuwar zuciya madawamiya a cikin ayoyi masu yawa wanda ya ambata cikin ta daga tadodin su da kuma kyawa wanda bi un su me shirye wa sa cikin su
waja'a min zalika bi'ahatil hadisi
kaseiro eh wato irin wannan yaban da Allah iwa manzanni to ya zo ma a cikin hadisi da yawa
a kauli sallallahu
kamar fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace
innamal karim
hajika mai girma dan mai girma dan mai girma dan mai girma
yusuf
shine annabi yusufa dan annabi yaquba dan annabi ishaqa dan annabi ibrahima
nabi
annabi ne dan annabi dan annabi dan annabi
wa fi hadisi anas
ya ba cikin hadisin nan na Anas dan Maliku
wa kadhalika al anbiya
annabi ya ce ajika annabawa haka nan su ma annabawa idan ya suna rantsawa amma zukatansu babu tana rufewa
wa fi anna sulaimana
an rawaito cewa annabi sulaimanu
kana ma udi min al mulki
eh wato ya kasance ma amma udi min al mulki tare da abin da aka bashi ne daga mulki
la yarfa'u basarahu ila as sama
baya iya daga kansa zuwa sama
saboda
kankan da kai
watawadu
da tsoron Allah da kuma kankan da kai ga Allah ta'ala
kana yidimun nasa la izal adi
ya gabance yana ciyar da mutane abinci da dada
ya kulul khubz ash-sha'ira
sannan ya ci gura sannan ta sha'ir
wa uhiya ilayhi
an yi wa'i zuwa gare shi
ya rasal abidi
ya shugaban masu wuta Allah
wa buna mahajjati za
ya ran tabarkin nan na masu gudun duniya
wa kanatil ajuzu
dijuwa ta kasance tana bujirowa annabi sulaimanu a lokacin iska ta daga shi a cikin runduna ta sa to sai wa ita wannan iska wato sai mata umarni sai ta tsaya sai ya duba zuwa bukatar wannan dijuwa sannan ya shude an faɗa ga annabi yusufa
malaka taju'u
aka ce annabi yusuf me yasa kake jin yunwa
wa anta ala kadainil ardh
alhalin ku gashi kana kan tuskokin kasa
ala khafu an
sai ce ina jin tsoron na koshi sai na manta da wanda yake mai jin yunwa
warawa abu hurairata radiyallahu anhu
sai dana abu hurairata ya rawaito Allah ya kare yadda gare shi
annabi sallallahu alaihi wasallama
daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
wafi ba ala daud
an sauka qur'ani ga annabi dauda ya kasance yana yin umarni da dabba ta sa sai a sanya mata siddi eh to sai karanta zabura a wannan lokacin tun gabanin a mata siddin
wala ya kulu illa min amal yadihi
amma baya ci sai daga aikin hannunsa
Allahu ta'ala
Allah ta'ala ya faɗa
alanna lahu alhadid ani imal sayawatin wa qaddir khiyansa
Allah yace wa alanna lahu alhadid ani imal sabigatin wa qaddir fi sarri
wa kana sa'ala rabbahu
to dama annabi dauda ya tambayi ubangijinsa ya azurta shi aiki da hannunsa wanda zai wadata shi ga barin baitul mali
wa qala sallallahu alaihi wasallam
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada
abu salati ila allahi salatu daud
mabi soyuwar sallah zuwa ga Allah shine sallan ta annabi dauda
abu siyami ila allahi siyami daud
mabi soyuwar azumi zuwa ga ubangiji shine azumin nan na annabi dauda
kana yanamu nisfal layli
to ya kasance ko yana rantsawa rabin dare
wa yaqumu sulusa
tashi wato sulusun dare
wayana musudusa
sai kuma ya rantsa sulusun dare
wayan tumu yau
sannan ya azumi yau
wayufdir yau
washe gari kuma sai ya sha
wa kana ya labasu sufa
ya kasance yana sanya asu irin tufafin nan na gashin tumakai
wayaftar shishara
sannan kuma ya shimfida buzu ya hau
waya kulu khubz ash-sha'ir
sannan kuma yana cin gura sannan ta sha'ir
bil milhi
warramaji sai hada da gishiri da kuma toka
wa yamzu da sharabahu bidumu'i
yana kuma cudanya abun shan sa bidumu'i da hawaye
wa lam yura zahikan ba'al khadiyati
eh ba a sace ganin sa yayi murmushi ba bayan tarku aula
wa la shakhisan bi basari ila as-sama
ba a sace ganin sa ya daga kansa zuwa sama ba
ya amir
saboda jin kunya ubangiji madaukakin sarki
wa lam yazal bakiyan ya tauku
bai gushe ba yana kuka a rayuwarsa baki daya
wakila baka
wakila aka ce yayi kuka
atana batatul ushub
har sai da ciyayi suka fito daga saboda hawaye daga hawayen nasa
wa tattakazati dumu fi kadhi ukhudud
kuma sai da wato shi wannan hawaye nasa ya samu hanya a kundukukin sa
wakila
aka ce
kana yakruju mutanakira
annabi dauda ya kasance yana fitowa yana mai badda kama
ya ta'arrabu siratahu
dan aga wato yaso yake tambaya me labarin wani ne
fa yasma'u sana
to sai ji ana ta yabo gare shi
fa yanzada
to sai kara tawaru ga Allah
wakila li isa alayhi salam
an fada ga annabi isa alayhi salamu
dawaita kadat himara
eh aka ce masa nawa da zaka rigi jaki
kala
saboda tafiye tafiyen da kake yi galiban ba ka ba takami a kafarka Eh sai ce ala sai ce
ana akramu ala Allah ta'ala min an yashgalani bihi
ce aini ni ne fi girma ga Allah ta'ala a ce Allah ya shagaltar da ni da jaki
wa kana libasu sha'ar
to ya gabance ko yana son itibabi na gashi
wa yakulu shadi
yana cin bushi wato din da ya wuce ya samu ganyen bushi sai ya ci
walam yakul lahu baytun
annabi isa ba shi da gida
aina ma adarakahu annahu
dinda wato bacci ya kama shi ya kwanta ya rantsa
wa kana abal asami ilayhi
mabi soyayya suna yayi zuwa gare shi
an yuqalu lahu
shine ya ce da shi miskinu
wa qila inna
musa aka ce annan musa alayhi salam
lamma waraja ma madiyana
yayin da ya tsige ruwan nan na madiyana
kana tura qudratul baqli bi badini
eh sai da nan to ana ganin korran nan albakar wato kayan mabungusa haka kasa kamar dankali da rogo haka idan ya ci a ga saukar sa eh min alhuzali saboda rama
wa qala sallallahu alaihi wasallama
annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada
qarkan alanbiya qabli saladuhum
ita jika annabawa gabani na ana jarraba dayan su bil faqad rashi
wal kamli
eh da kuma kamli ita wannan kwarkwata
wa kana zalika habba ilayya min
to kuma wannan nan kashi ku soyuwa zuwa gare su yadda baiwa zuwa gare ku
wa qala isa alayhi salam
annabi isa alayhi salam ya fada ga wani alhanzir da ya hada da shi
zahabi salami
yace masa sauka lafiya
bakila lahu fi
sai aka ce masa ah ya za ka shi ma alhanzir fa kaga alhanzir shi ne daga cikin abubuwan da habisa ta nema sai yace
akrahu an uawida lisanil mandika shisu
yace ai ina kin kad na saba wa harshe na furci mummuna eh to kaga wannan fa shine irin tafarkin magabatan namu amma yanzu dan mun bashi mun koma ananiya kuma tayi mana yawa amma da magabata a wannan tafiyar aiki ba bancan wani ya fi wani ya fi wani sai an ji lahira kawai dai imalu kowa ya ta aiki kawai eh ai mana jin labarin dai daga cikin bayan Allah wanda ya ji ya madaira cin abincin gidansa baki daya ya tafi daji yake zuwa can bola duk abin da ya gani an yi rayuwa sai to wannan ba na kowa bane eh sai dauka shi waisul karni sai dauka ya ci to ran nan an ce ya fara ci kenan sai wani kare masa haushi sai ce a ci gaban ka ci gabana ban fika ba sai ran da naji lahira aka ban takaddata da hannun dama eh to wannan yana fada wa kare bai fishi ba sai ran da yaji lahira aka bashi takadda amma mu muna ganin mun fuwa ne wannan da kare yake ba so laka Allah ka dadar da mu ka samu gyara halayen mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam
wa qala mujahid
mujahid dan jawur ya fada
ana da'amu ya hayal ushba
yace ai abincin annabi haya al-ushbuni wato ciyayi ne
wa kana yabki
ya kamance yana kuka saboda tsoron Allah
hatta takadat ad-dam'u majran fi kajji
hasida wato gumin wato shi wannan hawaye nasa ya samu magudana a cikin kundukujin sa
wa kana yakulu ma'al wahshi
ya kamance yana cin abinci tare da dabbobin dawa
dai Allah ya khalidan nasa
eh dan kare dan ga cudanya da mutane
wa ka wa hakat dabariyu
eh wato shi isti'nasan sa da Allah ne yana samun tsebe kiwa da ubangiji eh irin yadda rabi adawiya take fada shi dan Adam ne ganshi a wani guri ba kowa sai hankalin sa ya tashi saboda ba ƴan uwansa ba mutane to amma inda mutane ku sai a samu nutsuwa to amma ita abin take cewa shine alisti'nas bin nasi min alamatul iflasi eh mutum ya zama to shi kullun aikin sa sai ya haddu da mutane to alama ce ta cewa wannan falas ne ya same shi eh so da ka abin da ake bukata mutum ya zama ya samu khalwa tsakanin sa da Allah Allah ya samu dace
wa haka dawari
imamu dabari ya kai to daga wabu dan munabbayin cewa annabi Musa alaihi salamu
kana yastadillu bi arish
ya kabance yana yin inuwa ne da zana
wa kana yakulu
sannan kuma yana cin abinci a cikin wato rami na dutse sannan ya danga done a cikin sa idan yayin nufin zai sha ruwa irin yadda dabba take yin done
tawadu'an lillah
saboda kankan da kai ga Allah da abin da Allah ya karrama shi da shi na daga bancan sa kaga labaran wato labaran manzanni a cikin wannan dukkanin sa musturatu abas saddarawa ce kuma sifofin su a cikin kamala da kyawawan dabi'u da kyakkyawan surori da tadodi eh sanannu ne kuma mashhurai ne ba za mu tsawaita da ita ba to anan sai imam alƙali ya jin kunni saboda bayan wato tunda yayi mu'asara da wayanda suke kirkire da masu rena magabata to sai yake bada cewa kakkai waiwayi zuwa abin da za ka gani a wasu abubuwa
saboda ba ta jidu hu fi ku
eh saboda
adil jahalatil mu'arrikina
eh saboda akwai wayanda za su zo su ta kore abubuwa ba su yadda da abu kaza ba irin yadda muke ji a yau sai hadisi ya zo na karrama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hadisin da'ifi sai an bado sai ya ce ah wannan hadisin shi ya inganta an samu masu ingantawa na zamani na bayan ma ba a yadda da su ba kai ka san cewa akwai matsala to wannan shi sa kullun ake kira ga samari a jajirce wajen neman ilimi saboda tsallake wasu al'amura makamanta irin wannan kuma ai ilimi a wajen masu shi ai ilimi a wajen masu shi ba ai ilimi a social media ba ko ai ilimi a wajen waɗanda su ma ba su da sama ba yanzu nan gashi alƙali duk inda muka zo hadisi sai ya ce akhbarna wani sai bi qira'ati alaihi wata ma sai ya ce shekara ta 507 ne karatu a gurin sa kamar hadisi na makaranta da su sai ya faɗi ga randa aika karatun ga yadda akai ga yadda akai duk malamin duniya ina da malamai sannan yazo ya dalibai amma mu ne yanzu mun danna je ganin su ba malaman sai dalibai saboda ina su malamin ta samu da bincike ta samu da research an je an yi bincike an duba littafai an karanta an yi rarci ta kuma ba wa koyar da al'umma shi yasa zaka yi ta jin barna kala kala cikin fatawa kwana kwana na jin wani daga cikin su yana cewa shari'a ta baka dama idan dan kai shekara 10 bai sallah ba ka kashe shi haƙiƙi za a halatta boko haram a cikin al'umma musulunci an baka dama ka kashe shi ga fatawoyi kala kala da zaka yi ta ji wasu iri daban-daban kai da kaji ka san ba waɗanda suka durƙusa gaban malamai bane kuma za ka dinga jin abin da gatsali da zance mara daɗi wanda bai tantance a ce malami ne mai zama akan kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai irin wannan aikin ba ka ji wani lokacin ka ji batsa wanda kai ka san ko dai dama ba a yi karatun a wajen malamai ba ko kuma dama irinsa ne samari a tare da shi ba da tijan malamai ba wanda suke monitorin ɗin karatun nasa amma yanzu ga malam Ibrahim mai ashfa yau ya halarci mu Allah saka masa alkhairi duk ran da ka ji karatunsa ka san akwai nutsuwa cikin sa akwai fitar da al'amura na manzon Allah a ciki kai ka san an yi karatu a gurin masu shi amma ka ji kawai malam an fito an gatsa magana an dauki wani abu an fade shi ba ma zancen na shanin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ba dama wannan sun shuhura a wannan bangaren a'a hatta abin da ya shafi wani abin na wanda zaka ji kunya fada sa cikin al'umma sai ka zo a cikin masallacin manzon Allah ake faɗa irin wannan abu ake kuma yayatawa malam wani ne faɗa kai da ake so a samu kamanceceniya na manzon Allah tare da kai a cikin malaman daga cikin malamanmu na malikiya aka zo aka tambayi wani malami aka ce da Allah malam ya rasu kai kuma kai ne halifarsa da Allah tambaya ce da mu aka ce menene shin annabi ya taɓa sa wando sai ce to abinda za a yi je wajen mai ɗakin sa a tambaye ta mai ɗakin malam nan ana bashi labarin fa manzo Allah yake tambaya sai ce a je gurin mai ɗakin malam da ya rasu wanda shike halifanta a tambaye ta wannan tambayar ba ta za a yi annabi ba ta za a yi mata malam ya taɓa sa wando saboda duk halin manzon Allah malam shi yake yi aka je ana zuwa sai aka ce aka gaisa da ita bai Allah da Allah malam ya taɓa sa wando sai ta ce a lalle malam dai ya ji ya siyo wando a kasuwa ya zo ya aji amma bai taɓa sa ba kuma ga shi hakaratun mu ne mun karanta cewa manzo Allah su jin tafi da Abu Huraira har ma yake gaya wa mai auna yace zin wa arji kuma yazo amma ba a takwarwaito annabi ya sa wando ba amma ga shi ya roƙi su dan a gane abinda ake so ga sifan malami ya zamanto ya ba da sifa alamtacciya ta manzon Allah sai ai koyi shi kai tsaye ba wata magana saboda mai saboda an san manya sihu an yi kutadabi hifidini ne wannan shine saboda haka muna fatan Allah ya kawo mana dauki a cikin wannan tafiya barka shugaba sallallahu alaihi wasallam yace kar kai waiwaye zuwa abin da kake ganin sa a cikin littafin shashin jahilan mas tarihi wal mufassirin da basu fassara mimma yukhalifu haza na daga abin da yake saba wannan alhamdulillah insha Allah alhamdulillah amin amin amin